Jama'a muna fata ku ne lafiya ku muna tabon ku ga shirin sashen Hausa na murya Amurka a wannan dare kan mitoci da dama da suka hada da mita 25 da 31 da 41 da kuma 60 a Niger a tashar mu ta biyu Africa dake Yamai akan mita 102.5 zangon FM ko kuma gidajen radio masu zaman kansu na amfani da Far'a da Nomad da Sarauniya da Dalo da Kubuniya Kwani a duniyar gizo kuma a biyuhausa.com da kuma sashen Hausa.com to jama'a barkanku da wannan lokaci ne Ali Mustafa na Sokoto ta da Grace Ali da Abdul Muki nan domin ka muku shirin na dare kuma na ƙarshe a wannan rana ta Laraba bayan mun gama ka muku labaran duniya za ku ji hukuncin da wata kotun soja ta yanke wasu sojoji a Maiduguri
wata kotun soja na musamman dake zama a garin Maiduguri ta bada sanarwar daure wasu jami'an soja guda uku bisa wasu laifuffuka da suka aikata daban-daban
to bayan wannan ne zamu nemi ra'ayoyin ku ta wayar tarho amma sai bayan mun gama shimfiɗa da rahoto akan ganin irin halin da Najeriya take ciki a yanzu ko me ya kamata shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yayi da zaran ya sauka a Najeriya lafiya
muna kira ga shugaba Muhammadu Buhari waɗannan mutanen a siyasance da aje su
da ya dawo ya kafa koti ta wata uku ta alƙalai daban amma waɗannan alƙalan in su za su yi shari'a har abada ba zai taɓa samun yaƙacin hanci da rafa ba
idan shi Muhammadu Buhari ya ji baya iyawa yana da mutane da yawa wanda ya amince musu kuma mu ma ina jira mu amince musu kamar ɗan shi malaman Mandaura
to kuma masu sauraron ku muna son mu ji ra'ayoyinku akan wannan batu waɗanne matakai kuke ganin shugaba Buhari ya dauka idan Allah ya sa ya dawo gida lafiya ma'ana wani bangare na mulkin sa ne ya kamata ya so mai wa fuskurima zamu tsaye wayoyinku Allah mu na waya mai lamba alama tarawa da 1 2 2 2 5 yushida biyar biyar kuma kada ku manta da yake Laraba ce muna da labaran wasanni daga kasar Ghana duka da bayan labaran duniya
jama'a assalamu alaikum barkamu da yammacin yau ga cikakkun labaran shugaba Donald Trump ya ce yanzu rundunar sojan kasar Amurka ba za ta bari waɗanda suka sauya jinsin su na asali su yi aikin soja a kowane mataki ba abin da ya saura tsarin da gwamnatin tsohon shugaban kasa Barack Obama ta samar bara a jerin bayanai da ya ta hanyar sadarwar Twitter Trump ya ce bayan na nemi shawarar jami'an soja da kuma ƙwararru na a fannin aikin soja zan daina amincewa da waɗanda suka canza jinsin su su yi aiki a rundunar sojojin kasar ya rubuta cewa tilas ne rundunar sojojin mu ta maida hankali kan samun gagarumar nasara ba za a dora mata na wayar tsadar jinyar da masu canza jinsi suke jawo wa rundunar ba nagode inji shi wata cibiyar bincike Rand Corporation ta yi kiyasin cewa mutane 4000 ne dake aiki da rundunar sojojin Amurka suka sauya jinsin su sai dai Trump bai fadi abin da zai faru da su ba a halin da ake ciki kuma shugaba Donald Trump ya sake jefawa Jeff Sessions babban alkalin sa bakaken maganganu a caccakar sa ta bayan nan kan babban jami'in dokar a waɗansu rubuce-rubuce da Trump yayi a shafin sa na Twitter ya nemi sanin abin da yasa Sessions bai maye gurbin Andrew McCabe ba mai riƙon mukamin babban jami'in hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI Trump ya ce McCabe a matsayin abokin matsayin James Comey babban jami'in hulɗan da ya kora a watan Mayu lokacin da yake jagorantar binciken shishigin da ake zargin Russia da yi a zaben shugaban ƙasar Amurka da aka gudanar da nufin taimakawa Trump din ya kada 'yar takarar jam'iyyar Democrat Hillary Clinton Trump ya ce McCabe ne ya jagoranci binciken da aka gudanar bara da ya wanke Clinton da laifin dangane da amfani da hanyar aika sakonnin email na kashin kanta lokacin da take sakatariyar ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce McCabe ya karbi gudunmuwar makudan kuɗi na tallafi wa matarsa da ta tsaya takara daga wurin Hillary Clinton da wakilanta a yashe fadama rahotannin kafofin watsa labaran Amurka na nuni da cewa makarraban fadar White House sun yi ta kira ga Trump ya daina caccakar Sessions da yake yi a kullum wanda ya kasance fitaccen dan siyasa na farko da ya goyi bayan Trump din bara lokacin da yunkurin sa na neman tsayawa takarar shugabancin Amurka bai kai ma nasara ba to kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC Yau Laraba Majalisar Dattijan Amurka da Jami'ar Republican ke jagoranta za ta kada kuri'a soke fitaccen tsarin kiwon lafiya na shugaban kasa Barack Obama, wato tsohon shugaban kasa Barack Obama, yunkurin da yanzu zai soke tsarin Obama kiya da ya samar da inshora ga miliyoyin Amurkawa sai dai ba za a maye gurbin sa ba. Waɗansu 'yan jam'iyyar Republican suna bayyana damuwa cewa soke dokar ba tare da maye gurbinta ba zai sa miliyoyin Amurkawa rasa inshora, wani yunkurin da bisa ga dukkan alamu ba shi da goyen baya sosai. Majalisar Dattijan tana kyautata zaton kada kuri'ar ƙarshe kan dokar kiwon lafiya cikin wannan mako. Shugaban majalisar, wato shugabannin majalisar, suna kuma nazarin gabatar da wani kuduri da zai su kira tsamurarren kuduri da zai soke waɗansu sassan tsarin inshora kamar harajin da aka sarawa waɗanda ba su da inshora da kuma cibiyoyin kasuwanci da ba sa samarwa ma'aikatansu inshora. Idan 'yan majalisa suka amince da kudirin, ba za a shawo kan matsalar kiwon lafiyar ƙasar ba nan da nan, kamar yadda tsohon daraktan harkokin sadarwa na fada White House Anthony Sakaramuchi ya shaidawa tashar CNN a yau Laraba.
Kun sha labaran duniya daga sashen Hausa murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu sai rahotanninmu, kuma za mu fara ne a Maiduguri, inda wakilinmu da ke cin Haruna Dauda ya aiko mana rahoton da ke cewa wata kotun soja ta yanke wasu hukunce-hukunce a kan wasu sojoji.
Wata kotun soja na musamman da ke zama a garin Maiduguri, ƙarƙashin jagorancin mai shana'a Lieutenant Colonel Adamu Hassan Jahun, da ke walakabi da President of the Court, ta ba da sanarwar ɗaure wasu jami'an soja guda uku bisa wasu laifuffuka da suka aikata daban-daban. Shugaban kotun Lieutenant Hassan Jahun ya dai fara ne da bayyana hukuncin wasu jami'an sojan guda biyu da wani da ake cewa Safa Eric da wani mutum guda da kuma aka zarga da wasu laifuffuka daban-daban har guda biyar, ciki har da karkatawa sashi na musamman guda 2,136, wasu manyan sashen banya binyan bindigogi masu sarrafa kansu da kuma haɗin baki don karkatar da waɗannan arsashe da ma wasu laifuffukan guda biyu na daban. Mai shari'a Hassan Jahu ya ce an kama waɗannan mutane ne a wata tashar mota da ke garin Jimeta a jihar Adamawa da ake kira Jimbutu Motor Park, lokacin da suke cikin motar gida amma suna tafiya ne ba sanye da kayan sarki ba, yayin da suke duke da waɗannan arsashe da alburushe masu ɗimbin yawa wanda kuma hakan ya saɓawa doka. Ya ce don haka ne aka yanke masu wannan hukunci kamar haka.
As follows: count 1, 3 years imprisonment; count 2, 3 years imprisonment; count 3, 3 years imprisonment.
Yace Safa Eric Omokore da Famakoli Pochin, laifi na farko shekara 10 a gidan yare, laifi na biyu shekara 3 a gidan yare, laifi na uku ma shekara 3 a gidan yare, laifi na hudu shi ba shekara 4 a gidan yare, sannan laifi na biyar shi ma zai amuku daurin shekaru 2 a gidan yare. Amma duk wannan sai an samu amincewar hukumar soja ta kasar, kuma wannan daurin zai tafi ne lokaci guda, wato ma'ana shekaru 23 uku kowannen ku. Da kuma yake zantar da hukuncin Corporal Garba Sa'ido wanda shi ma yake zuga da kokarin karkatawa sashi har 2,800.
And hereby sentence you Corporal Garba Sa'ido as follows: count 1, 5 years imprisonment; count 2, 5 years imprisonment. Please note the sentence are drawn consecutively.
Yace na yanke maka hukunci kai Corporal Garba Sa'ido shekaru 5 a laifi na biyu da ake zargan ka da shi, a kuma kara maka wani shekaru 5 din a laifi na biyu, wannan dukkaninsu zai tafi ne lokaci guda. An dai zargi Corporal Garba Sa'ido ne da birne wasu asashe a cikin haraban jami'an sojan inda ake kira Sabin Dew, da aka ce ya binne asashe 1,400, sannan kuma ya karkata wasu guda 1,400 inda ya boye a wata gidan gona. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Idan bi ba ta kafe kai na manya fanta kuna ma za ke.
To a gaishe ka Haruna. To da yan dakikoki za mu bude layukan mai wato na waya domin mu samu daukar ra'ayoyinku akan kowane bangare na mulki ne ya kamata Buhari ya tsoma tabawa da zaran ya dawo, ko kuma zai yi kuskure mai in ya dawo Najeriya. To amma kafin ku fara gaya mana abin da kuke tunani kan wannan, bari mu yi muku shimfiɗa da wasu ra'ayoyi da wakilinmu na Abuja Nasiru Erika ya dauko mana.
A Laraban nan shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yake cika kwana 80 chief da ficewa zuwa London don neman maganin jinyar da yake yi, inda mukarraban sa yake ba da tabbacin ya samu sauki kuma zai dawo ba da dadewa ba. Tuni aka fara rade radin da zarar shugaban ya dawo zai wasu sauye-sauye da ma dokar matakin karshe kan sakataren gwamnati Babuce David Lawal da aka dakatar biyo bayan zargin badakala. Ga dan kamfen din Buhari na kasa tsare Kailani Muhammad yana da kyau shugaban ya share duk waɗanda gwamnatin Jonathan ta nada jajiberin saukarta a mayun 2015.
Muna kira ga shugaba Muhammadu Buhari waɗannan mutanen a siyasance ya aje su kai mutanen su da yawa wanda za su iya zuwa su rike wayannan musanantu da ma'aikatu su yi aiki dan Najeriya ta ci gaban fitar da Najeriya cikin kangin da muke.
Wannan yazo daidai da ra'ayin mukarrabin shugaban ya ukaca ciro man bakan daura.
Ni dai na san da ran shi bai mutu ba, kuma da izinin Allah, Allah zai bashi karfin yazo ya yaki cin hanci da rashawa. Shi ne nake bashi shawara cewa da ya dawo ya kafa kotu ta wata uku ta alƙalai daban, amma wannan alƙalan in su za su yi shari'a har abada ba zai taɓa samun yaki cin hanci da rashawa ba, saboda wanda suke zagaye da shi duk sun ci hanci da rashawa duka.
Tsohon dan majalisa CPC Ibrahim Bello ya na'am da haka.
Ina aka saba, ina ne ba a gyara ba, ina ne ba a cika alƙawari ba, in aito ba shi kashin in mun fito 2019 ba shi ka komai na ai faruwa. Amma in ba ai wannan ba, duk yanda ake san shi, aka wai gari ina kizo ana warwarewa ba shi ga ba maganin 2019. Amma abin da nake nufi shine sai an gyara za a tsara samu karbuwa kamar da aka samu karbuwa a 2015.
Wani abu da yazo daban tarayin dan APC daga Kebbi Saliu Isa na taro shine shugaban Maye Murabus da ba da dama ga mukarrabai.
Idan shi Muhammadu Buhari ya ji baya iyawa, yana da mutane da yawa wanda ya amince musu, kuma mu ma ina jira mu amince musu, kamar dan shi malaman Mandaura wanda ya kware harkan mulki ya mafi Muhammadu Buhari kware wurin mulki, zai ya dauko shi ci a shi ya gaji sai a ba shi malaman Mandaura ko da mataimakin shugaban kasa ne shi, kuma wannan ya wuce. Akwai mutane da yawa su irin su Adamu Adamu su Muhammad Bello yana kawo abin da ake kira capacity building Abuja.
Architect Usman Yusuf ya fitar da rai ga sauyin da yake tsammani za a samu.
Yau ka zo ka kulle goda kana mutane shugaban shinkafa, kai a gida ba ku noma shinkafa ba, ka sa mutane a cikin wahala.
An dai sha tunanin shugaban zai dau irin waɗannan matakan a baya, amma hasashen sai ya sani wa mutane dan daga batun za a yi sauya Laraba bayan taron majalisar zattarwa zuwa ranar demokuraɗiyya ko ko ranar ƴancin Najeriya shiru. Nasiru da Maili kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaishe ka Nasiru, to kamar da nace na san kuma kun kagara yanzu ku fara gaba da rayuwanku kan wani bangare na gwamnatin shi kuke gani ya kamata Muhammadu Buhari shugaban Najeriya ya taba da zaran ya dawo gida daga asibiti a London. To amma kafin sannan ga wannan.
Wata gulma yau maganar ku za ta fashe
samayen
wiya, idan na faso ta aika biyanta da akashi
samayen
wiya, in kafi to fili mai halin shi za ta ishe samayen
wiya,
idan ya ji zafi ya gyara hali ne, idan ya fasa to to mu ma mu dau.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama. A kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To masarin mu mun bude layu na waya domin jin ra'ayinku, me ya kamata shugaba Muhammadu Buhari da zaran Allah ya maido shi gida Najeriya da kuke son ku ga ya fara taba. Bari mu share fage nan kusa da Abuja a Abaji. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Alaikum salam, wane ne?
Ana Muhammad.
To sha Muhammadu wayan kuma ya tsinke ka fara da Muhammadu. To bari mu je Kaduna tana Abuja taki. Wane ne a Kaduna?
Malai
Ibrahim barka da dare. Me kake so kaga Buhari ya yi ya dawo?
Ina zuku ba ta alheri sai ina tunanin kuma sai samu ku sai yau.
To alhamdulillah, mun ji dadi da ka same mu. To ka ji abin da muke tattaunawa ko?
Allah ta bada alheri.
Amin. Ka ji abin da muke magana ko?
Ya in fadi ra'ayi nan Allah ya.
Na'am. Kai a'a to ai tunda ka zo yanzu sai kai kokari ka ga mana me kake so ka ga Muhammadu Buhari ya fara yi da ya dawo gida.
A ta zo zuwa gaba na kira ku zan ra'ayi da zai ina muku fatan alheri ne kafin ne lokacin.
To mun gode Malam Ibrahim. Hello, sai Adamawa waye ne daga Adamawa yake kira ne?
Waziri Abubakar yake magana.
To mana waziri barka ya dare, me kake so shugaban kasa ya yi Allah ya maido shi gida lafiya?
Eh to abinda ni nake so idan ubangijin Allah ya dawo da shi lafiya. Ina bukatar duk wasu munafukan nan ubangijin Allah ya sa ya kansu gaba daya.
Eh me?
Gaba daya duk wasu munafukan da suke hana shi gudun wannan yayi aiki akan su gaba daya kafa.
To ai ba ai haka ji ai muna magana kana nufin mutanen da ke kamar waɗannan mutanen kake so kana son ya canja wasu ne? Hello? To bari mu je Plateau dan Adamawa wanda ba mu same shi. Hello? Hello, wa ke kira daga Plateau? To na Plateau ma ya tsinke yau muna samun matsaloli da wayoyinmu. To idan yanzu ka chako chaka wato tasha ta yanzu muna magana ne yau kan maganar shugaban Najeriya wato Muhammadu Buhari, muna tambaye ku me kuke so ku ga ya idan ya dawo. Bari mu je Kaduna mu sake gwada. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam Aliyu, barka da lasariya.
Barka da dare, wane ne?
Sunana Murtala, ina kiran ku daga garin da gasa Kaduna tarayyar Najeriya.
To mana mutanen me kake so shugaban kasa ya dawo gida?
Abinda nike roƙon Allah tun kafin jirgin shiga masauka iyakon na Abuja nan dama dai a gaba daya mutanen da suke na farko dai bila din nan gaskiya can za su maikata. Na biyu jam'iyyar nan ai mata tankade da rariya na APC. Sannan kuma na uku harkan shari'a, bangaren shari'a ne ya kamata a ƙara tankade da rariya don mu fara ganin an fara saura mutane a kan laifukan da kuma mutumin da wani kun yi kira da wani ra'ayinki wai mun Buhari ba zai iya bai ba. Ai ina da yawa mun daina zaɓe ko Buhari ya ce mu dawo, ba wani mutum kamar shi da zai ba shi mulki gaskiya mu ƙara zaɓe. Shi ɗin na Allah ya ja mana kwanaki shi daina ma tunanin wai ya gusa ya ba wani, ba za mu taɓa yadda ba. Da fatan za ku tashi lafiya.
To mun gode muku. Labarin mu je Bauchi. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
To muna tare da.
Wa alaikum assalam.
Tare da wa muke?
Aliyu a Tayuru daga Bauchi.
To ta kwarana barka dare, me kake so kaga shugaban kasa yayi ne da ya dawo?
Barka dare. To ni abin da nake so in ga shugaban kasa yayi na farko dai ya gode mu Allah da ya bashi lafiya. In ya godiya mu Allah da ya bashi lafiya ya haƙura dukkan waɗanda suke kawo masa cikas mu talakawa mu rubuta su. Ba aikinsa ba ne, duk in yace yau zai taɓa musamman 'yan majalisar dattawan nan. Muna ciki da su kwarai da gaske saboda irin cikas da suke kawo musu koyo kaga wayansu kuduri da suka yi. Amma kuma ba da ra'ayinmu ba, ba da manufarmu ba, sun rage masa wai ƙarfi sun ƙara wa kansu.
To mun gode Malam Aliyu, bari mu je Kano. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
To ina jin ka, wani ne?
Malam Ali Mustafa Sokoto, barka da al'asariya.
Barka.
Sunana Alhaji Musan Gazu, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawo Kaduna Najeriya a Bada Kanan Daba Najeriya.
To yau ka canza shekara. To mu je Alhaji Musa.
To alhamdulillah, idan muka ɗauki wannan batutuwa da kuke tambaya a kai mai mutum ya kamata a bada shawara idan da Buhari ya dawo. Na farko dai gaskiya idan shugaban ƙasa Malam Muhammadu Buhari Allah ya dawo da shi Najeriya, ya kamata wayoyin talakawa da suka yi wahala suka zaɓe shi a kan irin wahalhalun da suke fama da shi a Najeriya na farko kenan. Na biyunsu kuma wannan fada tashi ta Abuja a Sarauk, muna fatan Buhari, shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, 75% gaba ɗaya wanda suke wannan bila ya kamata a yi wajen
kashi 75 cikin ɗari.
To ai akwai mutane. Na'am?
Nace kashi 75 cikin ɗari kace ko?
Kashi 75 cikin ɗari saboda akwai wanda suka mai wahala lokacin zaɓen shi, kan kuma ba sa cikin gwamnati. Don haka wanda za su taimake shi, taimake al'ummar Najeriya, su ya kamata Muhammadu Buhari ya kawo ya zo ya dasa su domin a ci gaba da yi al'umma abin da ya kamata. Da fatan za a tashi lafiya. Alhaji Musa Garo, na gode.
To mun gode Malam Musa, bari mu je Port Harcourt. Assalamu alaikum.
To wa alaikum salam.
Wane ne?
Ina tare da Salisu mai da gini daga garin Port Harcourt.
Mai Salisu, me kake so Buhari ya fara yi da zaran Allah ya maido shi Abuja lafiya?
To zaran Allah ya maido shi lafiya,
sai Allah ya wado ni lafiya sai fata miki ki mace addu'a
to da ya dawo me kake so ka ga yayi
to abin da kike so yayi gaskiya ko da ke da ake da zai duba emergency na abin da kike sa abin nan
wai nan taka malam Salisu tana da matsala ko zaka sake gwada mun sai ka ci gaba in baka gama fadar abin da kake fada ba to kuna sauraren muna sauraren ra'ayinku ne kan idan Buhari ya dawo me kuke so ku ga bari mu sake koma Kaduna assalamu alaikum
wa alaikum assalam kuna magana da Uzaini my heart ba kun sami na ka jihar Kaduna Najeriya
to me kake so ga shugaban kasa yayin Allah mai doshi gida lafiya Abuja
yawa kaman batun harkan shari'a batun cin hanci da rashuwa da kowaye ya kamata a ce suna aikata cin hanci da rashuwa ya kamata da musu hukunci daidai da abin da ya kamata saboda akwai mutane da ya kamata a ce idan suna irin
hello to Kaduna ta zai
ke ina jin ka
to bari mu je Kano kai ne daga Kano
Isa dan guguwa kofar ruwa
to tasha mallam Isa kai ma waya ta ga ta tsinke yau da sai Allah ya sauka ya ci da hakuri muna ta kokarin mutane na kokarin kira kuma wai suna halin su muna bada hakuri ga wanda suka yi kokari su samu amma basu samu damar kira ba da yake gobe ma wata rana ce za mu sake mutu ko kana nan mallam Isa ka dawo kana nan to yi sauri kana da dakika kamar 10 me kake so ka ce to an ga min babu lokacin ma da zamu ci gaba da wannan waya sai ai kokari gobe a saki kira mu mun gode kuna jin shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC muna la'asari ya ce muna karfe 5 saura minti 8 lokaci ne da babu ya ko makeri zai ba ku
wasanni a takaice Shugaban hukumar kwallon kafar Najeriya kuma jagoran kwamitin shirya gasar cin kofin nahiyar Afirka Amadu Phoenix ya ce faɗaɗa gasar cin kofin nahiyar Afirka da hukumar CAF ta yi ba zai rage ingancin gasar ba Phoenix ya kyautar zaton Afirka za ta amfana da wannan mataki na faɗaɗa gasar ko da an samu cikas da farkon farin wannan matakin jami'in na hukumar CAF Phoenix ya ce canza lokacin gasar cin kofin nahiyar Afirka zai sa ƴan wasan nahiyar Afirka su samu kuɗi sosai a ƙasashen turai tunda yake dai gasar na Afirka ya dace da tsarin shekarun wasa an dakatar da wasu alƙalan wasanni wanda suka yi alƙalanci a wasan Professional League din Najeriya na NFPL guda 6 sakamakon rashin kokari kuma ba za su ƙara yin alƙalanci a ragowar kakar wasan shekarar 2016 da kuma 2017 hukumar gudanar da league ta LMC ita ce ta buƙaci Professional League din Najeriya ta dakatar da waɗannan alƙalan bayan ta sake duba alƙalancin da suka yi a wasu wasannin league inji wani jami'in hukumar LMC waɗanda aka dakatar da su sun hada ne da alƙalai guda 4 da matamakan alƙalai guda 2 wanda suka yi alƙalanci a radaku daban-daban na gasar Professional League din Najeriya a ranakun wasanni na 29 da 30 da kuma 31 a kasar Ghana kuma hukumar league din kasar ta fidda wata sanarwa da ke tabbatar da dakatar da wasan Premier League din kasar har tsawon wata guda don ba da dama ci gaba da gasar kofin kalubale da kuma ba ƴan wasan kungiyar Blasters masu wasan cikin gida wato Blasters B su shirya sosai don yin wasan shiga gasar kofin Africa na CHAN da Ghana za ta yi da kasar Burkina Faso a ƙarshen wannan mako ne za a kawo ƙarshen gasar cin kofin kalubalen kana Blasters B da ƴan wasanta suke cikin league din cikin gida za ta fara sansani na mako guda kafin ta yi wasa na biyu da kasar Burkina Faso wanda za a yi a makonni biyu masu zuwa cikin watan Agusta tsohon gwarzon dambin Ghana na kasa da kasa Azuma Nelson ya kyautar zaton Isaac Dogbe zai lashe kambin duniya Dogbe dan dambin Ghana ya lankadawa abokin karawansa dan kasar Argentina Javier Chacon dan karan kashi a gaban wani gagarumin taro a dandalin dambin boxing na Bukum Arena a birnin Accra da hada da tsohon shugaba Rawlings da ma Azuma Nelson tsohon dan dambin Ghana a kokarin da Dogbe yake yi na kare kambinsa na kasa da kasa na nauyin WBO super bantamweight haƙiƙa akan dambin boxing kuwa tsohon shugaba flat lieutenant Jerrigan Rawlings ya kira ga masu ruwa da tsaki a fannin raya dambin boxing a Ghana da su farfado da wannan wasan na dambin boxing wanda ya bar Ghana ta yi kaurin suna a duniya tsohon shugaba Rawlings ya ce a cikin nasarori da Ghana ta yi a wurin wasan dambin boxing Ghana ta dauki kambin zinari na wasan kungiyar Commonwealth don haka bai kamata a bar Ghana ta koma baya kamar yadda ake gani a cikin wannan lokaci ba
yanzu kuma sai sharhi murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Kwanan nan babbar kotun koli ta Rasha ta tabbatar da haramcin mabiya ɗariƙar Kirista ta Jehovah's Witness a bayan da a watan Afrilu ma'aikatar shari'a ta ƙasar ta ayyana ta a matsayin ƙungiyar 'yan tsagera. Wannan shine sabon abu mai tsoratarwa da yake tashi a Rasha na hukunta mabiya tsirarin addinai ciki har da cocin Scientology. Mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen Amurka, Heather Nauert, ta buƙaci jami'an Rasha su rage haramcin mabiya Jehovah Witness da kuma ayyukansu a Rasha, su kuma maida cibiyar ayyuka ta Jehovah Witness, sannan su saki duk wasu mambobin tsirarin addinai da aka kama ba bisa ka'ida ba, aka kuma kulle su sakamakon ayyukansu da sunan 'yan tsagera. Ms. Nauert ta ƙara da cewa, muna ƙara jan hankalin Rasha da ta mutunta 'yancin yin tunani da addini ko kuma imani. An kafa ɗariƙar Jehovah Witness a shekarar 1880 a Amurka. Akwai fiye da mutane miliyan 8.3 mabiya Jehovah Witness a faɗin duniya, ciki akwai 175 a Rasha. Hukumar sa ido kan 'yancin addini a faɗin duniya ta Amurka, wadda ke bayar da shawara ga shugaban ƙasa da majalisun dokokin Amurka kan manufofi da suka shafi walwalar addini a faɗin duniya, ita ma ta yi Allah wadai da wannan haramci. Shugaban hukumar Daniel Mark ya ce, abin takaici shine hukuncin da kotun kolin ta yanke ya nuna yadda gwamnatin kasar take ci gaba da kwatanta 'yancin addini na lumana a zaman tsagiranci. Mabiya ɗariƙar Jehovah Witness ba 'yan ƙungiyar tsagira bane, kuma ya kamata su iya yin ibadar su a bayyane ba tare da matsawar gwamnati ba. Hukumar ta ayyana Rasha a matsayin kasar da ake ci gaba da samun damuwa da ita a saboda matakan daƙile 'yancin walwalar addini kiri da muzu da take ɗauka. Ya kamata mabiya dukkan tsirarin addinai a Rasha su gudanar da ayyukansu na addini da taro ba tare da tsangwama ba, kamar yadda kundin tsarin mulkin Rasha ya ba su 'yanci. Sharhin murya Amurka kenan kuka saurara, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Wanda kuma ya kama lokacin da zan sake mai da kurin Grace da wanta waku labarai a takaice.
Gaba Donald Trump ya ce yanzu rundunar sojan Amurka ba za ta bari waɗanda suka sauya jinsin su na asali su aikin soja a kowane mataki ba, abinda ya sauya tsarin da gwamnatin tsohon shugaban ƙasar Barack Obama ta sanar bara. A jerin bayanai da ya yi ta hanyar sadarwar Twitter, Trump ya ce bayan na nemi shawarwarin jami'an soja da kuma ƙwararruna a fannin aikin soja, zan daina amincewa da waɗanda suka canza jinsinsu su yi aiki a rundunar sojojin ƙasar. Ya rubuta cewa tilas ne rundunar sojojin mu ta maida hankali kan samun gagarumar nasara, ba za a ɗora mata na waya tsadar jinyar da masu canza jinsi suke jawo rundunar ba. Yau Laraba, majalisar dattijai da kuma jam'iyyar Republican ke jagoranta a Amurka za ta kada kuri'a soke fitaccen tsarin kiwon lafiya na tsohon shugaban ƙasa Barack Obama. Yunkurin na yanzu zai soke tsarin Obamacare da ya sanar da inshora ga miliyoyin Amurkawa, sai dai ba za a maye gurbinsa ba. Waɗansu 'yan jam'iyyar Republican suna bayyana damuwa cewa soke dokar ba tare da maye gurbinta ba zai sa miliyoyin Amurkawa rasa inshora, wani yunkurin da bisa ga dukkan alamu ba zai samu karɓuwa ba. Mataimakin ministan harkokin ƙasashen ƙetare na ƙasar Rasha, Sergey Ryabkov, ya ce mai yiwuwa ne Moscow ta rama matakan da Amurka ta ɗauka na ƙaƙaba mata waɗansu takunkumi.
Ta gaishe ke Gresh Jama, abin da ya sauka kina a daidai wannan lokaci sai mun da muku gobe da safe da karfe 6 da kuma karfe 8 na safiyar gobe din a gogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi, da su sababbin labarai da rahotanni da shirye-shirye. Muna godiya da kuka samu damar sauraron sashen Hausa na murya Amurka. Zakarin ni da Grace Adira Abdu da injiniyoyin mu da kuma Julian Latif Gresham, muke muku ban kwana daga birnin Washington DC.